الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لا هدي إشرين دقيا رمضان هجرة تدبودة داري حدود أربعين دبير دي دي تلاتين دقيا واتن أكو شكرة تدبودة إشرين دهدو za mu shiga tafsirin suratul zumar sura ta 39 insha Allah karatunmu na yau yana dauke da bayani akan muhimmancin ikhlasi babu shakka ikhlasi yana da muhimmanci dan haka yasa akwai malamai da suka rubuta littafai musamman akan ikhlasi daga cikin littafai na zamani masu albarka akwai littafin mabahith في العقيدة في سورة الزمر ونمالمين يربط أنا كرنسا ناصر بن علي يربط لتافي قمت وانا سورة دزام كرنتا سورة الزمر مغانر عقيدة كويدة تكي وانا سورة ينادو ياكسا موتا سورة اتشين القرآن سورة تتكي دو كيدة كراتون عقيدة كمر وانا سورة يربط لتافي أكان عقيدة دكي سورة الزمر littafin sa yana da shafi 751 kawai saboda magana game da aqidar da take cikin wannan sura kaga kenan suratul zumar sura ce da take dauke da ilimi mai albarka ilimi mai girma ilimi na tauhidi saboda shine gimshikin duk wani ilimi duk wani aikin da aka ce maka babu aqida to wannan aikin ba na kwarai bane saboda haka aqida ita ce sahun farko to babu sura ta alqur'ani da take magana akan aqida kamar suratul zumar Allah ka sa mu samu albarkanta mai Allah madaukaki yace
bismillahir rahmanir rahim ta'dibul kitab min allahil azizil hakim
tanzilul kitab Allah madaukaki yace saukar littafin alqur'ani min allahi daga wajen Allah ne Al-Azizil Hakim Allah mabuwayi wanda babu abin da ya gagare shi Al-Hakim kuma duk abin da ya akwai hikima wannan kamar shimfida ne game da ita wannan sura duk sa'ilin da zaka karanta Al-Qur'ani to Allah yana so ya kawar ma da shakka wannan magana tashi ce ba ta wani ba ba sai ka gama karatun ka ringa tambaya wa ya faɗi maganar ba shine sai Allah da farko ya ce Tanzilul Kitabi min Allah saukar littafi daga Allah ne waye Allah nan al-Aziz wanda ba abin da ya gagare shi waye Allah nan al-Hakim shine duk abin da yayi akwai hikima sai dai idan dan adam bai gane ba saboda haka al-Qur'ani tsarin Allah ne Allah yana tabbatar mana wannan sura duk abin da zaka karanta a cikin ta magana ce da ta sauko daga Allah tanzilul kitabi min Allahil Azizil Hakim to dalilin da ke nuna cewa al-ikhlasi yana da muhimmanci kuma dole ne a farkon wannan sura mai Allah madaukaki yace
inna anzalna ilaka alkitaba bilhaqq fa'budillaha mukhlishan lahud-din
kaga dai aya ta farko magana ce da annabi Muhammad inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqq lalle mun saukar ma da litafi akan gaskiya kaga nan ma da zaran ka fara karanta wannan sura zaka samu nutsuwa wannan sura duk abin da take faɗa daga Allah ne kuma gaskiya ne kaga maganar farko da Allah yake yi magana ce da annabi Muhammad mun saukar ma da litafi bisa gaskiya saboda haka fa'budillaha ya kai Muhammad ka bauta ma Allah mukhlishan lahud-din ka tabbata kana mai tsarkake masa addini kaga an fara da annabi Muhammad Allah yana cewa ka bauta ma Allah kuma ka tabbatar bautarka akwai ikhlasi farkon maganar Allah kenan a suratu Zumar me yake nuna maka ikhlasi yana da muhimmanci idan Allah zai fara magana da annabi Muhammad yace ka bauta ma Allah bai ce ka bautan kadai ba sai dai hada da ikhlasi kaga ya gode cewa idan kai bauta babu ikhlasi aikin banza ne idan kai bauta babu ikhlasi aikin banza ne dole a samu tsarkin zuciya a samu tsarkin manufa kai ne don ka dace da yardan Allah ba ka da wata manufa saboda kai in ka dubi tafsirin Ibn Usaymin kamar mujallal na 12 yana shafi na 258 yace ai abinda Allah ya faɗa a nan da yake cewa mukhlishan lahud-din kana mai tsarkake masa addini ai faɗin wannan yana nuna ishara yake maka gina Allah ta'ala al-gina tam Allah yana da wadata kuma cikakkiyar wadata wa wajhu zalika idza kana Allah la yaqbalu illa ma kana khalisan idan Allah ba zai karbo wani aiki ba sai wanda aka yi domin shi tsantsa dalla ala ginahu an amalil ibadi wannan shi ya nuna cewa Allah bai damu da ibadar da muke yi ba inda ibadar mu ta dame shi da zai karbo rubabbun ibada saboda ka ibadar mu ta dame shi ba li'annahu wa hashahu min zalika law kana muhtajan li zalika da dai Allah yana buƙatar ibadar da muke don zaka dauka kamar sallar da kake azuminka wai Allah yana da riba bai da wata riba sallar ka azuminka zakkanka hajjinka ba wani abin da ya amfani Allah baya amfanar Allah da a ce yana amfanar Allah to da Allah zai karbi na kowa da mai kyau da mara kyau laktafa bima ya'tihi minhu walau ala sabilin musharaka ko da zaka yi shirka da Allah idan ibadar ta zo sai ya ce to barin karbi nawa in bar masa sauran a'a to Allah bai bukatar ma aikin naka dama idan kai ka amfani kanka ne fal insanu al muhtaj bi qabl min zalika minhu ai dan adam shike bukatar a karba mar ibada to amma shi Allah ba zai karbi ibadan ba illa ma kana khassan lahu sai ibadar da aka yi ta domin Allah shi kadai kuma wannan ibadar babu shirka a tare da ita babu shirka a tare da ita saboda haka sai aka samu hadisin manzon Allah ana agna shuraka'i an shirki ni ne mafi wadatar abokan tarayya saboda haka idan akwai kamfani aka ce an sa Allah shi ma yana ciki to Allah ya fi saura ya fi masu hannun jari a wannan kamfanin Allah ya fi su wadata saboda haka idan aka zo rabo za a raba wani abu sai Allah ya ce a to ni mawadaci ne na bar muku to haka ibada take idan kai ibada da manufofi biyu sai Allah ya bar maka saboda shi dama yana da wadata saboda haka da farko Allah ya yi magana da annabi Muhammad wannan shi ke nuna maka ikhlasi yana da haɗari Allah ka samu iya kiyaye shi in ka dubi majmu'u fatawa na Ibn Taymiyyah yana mujallal na 49 wato da yake magana game da wannan sura yace bal ikhlasu dini lillah huwa ad-din alladhi la yaqbalu Allahu siwahu dama abinda suratul zumar take karantar da mu shine ikhlasi mu tsarkake ibada domin Allah sai ce karka manta ba ma ibada ba addinin gaba dayansa Allah baya karban sa idan babu ikhlasi addinin gaba daya wa huwa alladhi ba'atha bihi al-awwalina wal-akhirina min ar-rusul kuma ba wai daga kan annabi Muhammad bane tun daga annabawan farko da manzanni har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai taba turo wani addini da babu ikhlasi ba duk addinin da babu ikhlasi Allah ba ruwansa da shi wa anzala bihi jami'al kutub ibn taymiyah yace duk littafin da kaje Allah ya saukar ma duniya to wallahi akan ikhlasi ne wattafaqa alaihi a'immatu ahli al-iman kuma duk shugabannin musulmai sun yi ittifaki akan haka saboda haka babu wani malamin da yake jayayya akan cewar duka annabawa Allah ya aiko su ne da ikhlasi kuma duk littafin da Allah ya saukar to yana dauke da ikhlasi sai ya ce wa hadha huwa khulasatu da'awatin nabawiyya wannan shine tsantsar da'awar annabawa gaba ɗayan su in ka dubi da'awar da annabawa suke yi babu abinda da'awar take kira zuwa gare shi face ikhlasi ba wai ai sallah ba ba sallar kade ba ce ikhlasi a sallah ba wai ai azumi ba a samu ikhlasi ba wai aje hajji ba a samu ikhlasi dukkan annabawa yace khulasatu da'awatin nabawiyya wannan shine summary na abin da Allah ya aiko manzanninsa da shi sai yace kuma wa huwa qutubul qur'an alladhi taduru alaihi rahahu idan ana maganar alqur'ani to idan ka dauki alqur'ani a matsayin abin markade to dutsen da ake markadan da shi ikhlasi ne shine sai yace to in ka dubi suratul zumar daga farkonta har ƙarshenta magana ne akan ikhlasi inji ibnu taymiya yace in ka dubi farko Allah yace inna anzalna ilaykal kitab mun saukar maka da littafi bil haqqi akan gaskiya fa'budillaha sai ka bauta ma Allah mukhlishan lahu din kana mai tsarkake masa addini ai da a ce ma magana ta tsaya haka wallahi da ta ishe mu a ce wannan ayar kadai ita ce take alqur'ani Allah ya ce ma annabi Muhammad ka bauta ma Allah ka tsarkake mar addini wannan kadai ya isa hujja ka gane cewar ikhlasi yana da muhimmanci amma Allah bai tsaya ba me yace a gaba إن الله لا يهدي
من هو كاذب كفار
sai Allah madaukaki yace ala kusani lillahi dinul khalisi addini mai tsarki shine na Allah kaji ba sai da yace ala kusani wannan fa alqurani ne muna karantawa saboda haka kana karanta alqurani amma addinin ka ba tsarki kaga alqurani ya zama hujjatun alaika ya zama hujja akan ka saboda alqurani ya gaya maka ala lillahi dinul khalis addini mai tsarki shine na Allah addini mai tsarki shine na Allah kaga shine ibn taymiya yace wa suratu kulluha ammatuha fi hadha al-ma'na ibn taymiya yace kai ba ma aya biyun nan ba ka dauki suran tun daga farkon zumar har karshenta maganar Allah akan ikhlasi ne yace tabbata ya tsarkake zuciyarsa kai aiki domin Allah mu gyara manufofin mu Allah madaukake yace wallazina takhazu min dunihi awliya waɗanda suke riƙon wasun Allah a matsayin abubuwan jibinta kamar larabawa suna riƙe da gunki idan aka tambaye su me yasa kuke riƙon gunki kun san Allah ya ce a mun san Allah muna akwai Allah yana sama guda ɗaya duk sun yarda to amma me yasa kuka riƙe gumaka cewa ai ba wai bamu san Allah bane ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ba ma bautan su sai dan su matsa da mu kusa da Allah mun san akwai Allah amma mun yi nisa da shi kasan har yanzu akwai wanda ke tunanin shi yayi nisa da Allah dan haka ko yayi addu'a Allah ba zai karba ban yayi sallah Allah ba zai karba ban sai ya hada da wani waliyi to wannan waliyin sai ya isar da sakon saboda shi walin yana kusa da Allah to ya akai kasan wannan yana kusa da Allah ai babu mai sani sai Allah babu wanda zai sani a yau shi yana kusa da Allah muddin yana da rai bai isa ba wannan aikin Allah ne saboda haka Allah ya ce mana gaba ɗayan mu fala tuzakku anfusakum kar ku yadda ku tsarkake kawunanku domin idan ka ce ina kusa da Allah mai kai ka tsarkake kanka kuma Allah ya hana saboda haka mala'iku kafiran maka tuntuni suna da wannan aqidar sun dauka suna nesa da Allah sun san akwai Allah amma idan kana son kusantar Allah sai ka kusanci na kusa da Allah kamar mala'iku mala'iku suna kusa da Allah saboda haka suna da gumaka gunki da yake wakiltar mala'ika idan aka mika bukatar ga gunki gunkin ya mika bukatar ga mala'ika mala'ika ya mika bukatar ga Allah shine Allah ya ce inna Allaha yahkumu bainahum Allah zai yi hukunci a tsakaninsu fi ma hum fihi yakhtalifun duk abin da suka yi sabani a kansa a duniya Allah zai yi hukunci a kai a ranar tashin kiyama sai dai ku sani inna Allaha la yahdi man huwa kazibun kaffar Allah baya shirya aikin mutumin da ya zama makaryaci kuma mai yawan kafirci wanda sai ya nuna cewar daga nan malamai suka gane in dai ka riki wani a tsakiya tsakaninka da Allah to in ba sa'a kai ba sai ka zama kafiri kar ka riki kowa malaman sunna suka ce wallahi ko ta addu'a ka fi yarda ka roki Allah kai tsaye akan ka samu wani ka ce roƙa min Allah wannan malaman sunna sun faɗa domin addu'ar da za ka yi kai tsaye ta fi samun ikhlasi babu shakka haka ne kai ke da damuwarka aiko ka fi sanin damuwar saboda haka kana cikin matsi idan za ka roƙi Allah za ka roƙe shi da ikhlasi Allah ka sani ina cikin damuwa kaza har kuka ma za ka fashe da shi ko amma ka zo ka samu malami yana zaure don Allah daren yau a tuna da mu sai ce to kawo abin sadaka da ka ba shi ya aika ya sai kosai ya ma manta da kai gobe kun haɗu to na manta ai mun kwana muna yi kuma ƙarya ne ka roƙi Allah kai tsaye wannan ita ce sunnar manzon Allah kuma shi ne yake tabbatar da ikhlasi ga ɗan adam Allah bai taɓa halittar abin da bai san da shi ba Allah shi ya yi ka damuwar da ta same ka Allah shi ya tsara kuma kai ka san yawan damuwan kuma ka yarda ba mai yaye maka sai Allah saboda ka ɗaga hannu ka roƙi Allah shedan ma ya roƙi Allah ya amsa bare kai saboda ka roƙi Allah Allah ka yaye min ba laifi bane don ka hada da wani wanda kake ganin bawan Allah ne a taya mu da addu'a wannan bai saba ma sunnar manzon Allah ba amma malaman sunna sun ce darajarsa bata kai darajar ka roƙi Allah kai tsaye ba bata kai ba saboda yana daga cikin abin da ma yake hana mutane samun aljanna a filin hisabi da farko domin waɗanda suke shiga aljanna babu hisabi ba sa neman haka ba su neman haka saboda haka wannan kaga sai ya nuna cewar ka sa wani abu a tsakaninka da Allah yana da hadari domin abinda Allah ya faɗa a ƙarshen wannan aya kenan inna Allaha la yahdi man huwa kazibun kaffar ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa wanda yana mujallal na farko shafi na 124 yace wannan aya da muka karanta ta farkon suratu zumar qala ta'ifatu min salaf ya zama salaf sun samu sabanin fahimta game da asali wannan aya tana magana akan waye na daya akwai malaman sunna da suke cewa tana magana ne akan Yahudawa da Kiristoci kuma fasaransu ta dace me ya faru kana aqwamun yad'una al-masiha. In ka lura da Kirista a yau, maimakon yace Allah ka bani sai ya roki Yesu, kaga ya saka Annabi Isa a tsakanin shi da Allah. Haka nan Yahudawa, a maimakon su roki Allah kai tsaye, sai ya zamanto suna roƙon wani Allah. Nasara sukan roƙi al-Masih, Yahudawa su roƙi Uzairu, kuma Nasaran ma sukan roƙi mala'iku, wanda shine aqidan Trinity. Fa bayyana lahum anna al-mala'ikata wal-anbiya, shine Allah yake bayani cewa da mala'ikun da annabawan la yamlikuna kashfa ad-durri anhum, ba su iya yayi damuwa. Don maimakon ma su ce muna roƙon ka Isa ka isar da buƙatar mu, sai a roƙi Isan kai tsaye, saboda ka yasa shirka tana da hadari. Da farko ana tawassuli da waliyyi, waliyyi ina da buƙata isar min da ita ga Allah, yau da gobe sai a koma ka biya mun buƙata. Kaga an bar Allah an dawo kansa, shine Allah yake nuna cewar hatta annabawa, Annabi Isa alaihi salam ko manyan waliyai kamar Uzairu ko mala'ikun Allah waɗanda ke kusa da shi, la yamlikuna kashfa burri ankum, ba su iya yaye muku wata damuwa. A suratul Isra'i aya 56 Allah ya ce qul ud'ul ladina za'antum min dunihi, ku kira waɗanda kuke korafi waɗanda ba Allah ba, fala yamlikuna kashfa durri ankum wala tawila, ba za su iya yaye muku damuwar ba, ba za su iya kawar da ita ba. Wa annahum yataqarrabuna ila Allah, suna suma kusantar Allah suke, suma kusantar Allah suke kuma suna tsoron Allah. Kamar misali Annabi Isa, shi ma kokarin sa ya kusanci Allah kuma yana tsoron Allah. Kuma Allah ya nuna mana cewar babu wani annabi da zai aiko shi annabin da zai fito ya ce wa mutane ku koma kuna bauta na, ku daina bautan Allah, babu. Wannan yana suratu Ali Imran aya ta 79 ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwa thumma yaqulu lin nasi kunu ibadalli min dunillah. Allah ya ce ba zai taba yuwa ga dan adam Allah ya bashi annabci, ya bashi shari'a, sai annabin ya zo ya rika cewa mutane ku bauta min, maimakon ya ce ku bauta ma Allah, ba zai yuwa ba. Wato Allah yana cewa ba a taba samun annabin da ya ci amana ba. Allah ya turo shi kira mutane su bauta ma Allah, sai ya rika kira mutane su bauta mishi, ba za a taba samu ba. Yace Allah yace walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun, shine sai yace wala ya'murukum an tattakhidhu almala'ikata wan nabiyina arbaba, babu annabin da zai ce ka riki mala'ika shine abin bautanka, babu annabin da zai ce ka riki wani annabi ya zama abin bautanka. Shi da sai Allah ya ce a ya'murukum bil kufri ba'da iz antum muslimun, ya za a yi annabi ya yi muku umarni da kafirci bayan ku kuna musulmai. To da Ibn Taymiyyah ya kawo wannan aya sai ya ce fa bayyana subhanahu anna ittikhadha al mala'ika, saboda haka abinda Allah yake karantar da mu wancan aya ta suratul Isra'i aya ta 56 da wannan aya ta suratul Ali Imran aya ta 79, Allah yana karantar da mu anna ittikhadha al mala'ika wan nabiyina arbaban kufur, kai riƙon annabawa ko ka riƙi mala'iku a matsayin abin bauta ko a matsayin wanda za su biya buƙatarka, wannan kafirci ne. Faman ja'ala al mala'ikata wal anbiya wasa'id yad'uhum, saboda ka in ka aje annabi ya zama shine tsakaninka da Allah, sai ka roƙi annabi maimakon ka roƙi Allah ko ka roƙi waliyyi ko mala'ika. Duk wanda yake haka wai tawakkalu alaihim, ya zama ya dogara da su, wai yas'aluhum jalbal manafi'i, saboda ka yana roƙon su jawo mar amfani, wanda gashi nan ƙarara kana gani za ka ga mutum ya tafi kabarin wani malami da ya rasu, shi a ganinsa waliyin Allah ne, a nan ne zai roƙi biyan buƙatarsa, wane ka biya min buƙata, har ma sautu za a bayar in an ji za ka je kabarin wane, ce to in ka tafi da buƙata na fa a gaya mar. Wa daf'ul mabari, ana neman kawar da wata cuta, misla an yas'alahum gufrana zambi, wannan kuma lalacewar ta koma ga kiristoci, don za ka ga kirista zai tafi coci ya samu pasto ya ce yana son ya gafarta mishi, kuma faston zai ce to daga yau an gafarta maka je ka wa hidayatul qulubi, ko kuma yana son a shiryar da zuciyarsa wa tafrijul qurub, yana son a yaye mar damuwarsa wa saddil faqati, a toshe mar bukatu da suka dame shi. Idan ka yarda akwai wanda za a yi ma haka banda Allah, Ibn Taymiyyah ya ce fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin, duk mutumin da ya yarda da wannan to ba ma musulmi bane. Sannan kuma duk malaman sunna sun yarda in dai zaka saka wani a tsakaninka da Allah kana tunanin zai iya biya maka bukata, to koda annabin Allah ne babu shakka mutum ya fita musulunci ya yarda. Wannan ijma'in ba wai Ibn Taymiyyah kadai ba da labari ba, zaka gani a Kitabul Furu na Ibn Muflih wanda yana mujallal na 6 shafin 165, yana matalibu ulin nuha littafin Ruhaibani wanda yana mujallal na 6 shafin 279. So abinda Allah yake tabbatar mana a wannan aya da muka karanta, aya ta 3, mu rika miƙa bukatunmu ga Allah, mu fi dagewa da roƙon Allah akan neman wasu su biya mana bukata, domin hanyar tana da haɗari, da yawa mutanen da sun halaka a wannan hanya, kuma har yanzu idan ba a yi hattara ba ta wannan hanya mutane za su bar musulunci ba su ma sani ba. Allah ka tsare mana aƙida. Sai mu je aya ta 4. Ga waɗanda ke ƙorafin Allah yana da ɗa, shi ne Allah yake musu martani. Law aradallahu an yattakhidha waladan, da dai Allah ya yi nufin ya riƙi ɗa, lastafa mimma yakhluqu ma yasha'u, da sai ya zaɓa kawai cikin halittan da ya ga dama, abinda Allah ya so sai ya zaɓa. Amma a nan, wato abinda Allah ke karanta da mu, lam yakun lahu haja ila ittikhadhi sahiba, ai shi Allah ba kamar ɗan adam ba ne, tun da halittu nashi ne. Saboda haka idan yana son ya riƙi ɗa, sai ya riƙi ɗa straight forward, ba sai ya nemi mata ba. Domin idan ka ce sai ya nemi mata zai samu ɗa bai zama mai iko ba, saboda ai shi ya halicci matar, ya halicci namiji. Saboda haka in shi yana buƙatar ɗa, don me kuma sai ya bi hanyar mata? Kaga akwai wani iko kenan sama da nashi. Sai Allah nan take ya ce subhanahu nazzaha nafsahu, yace tsarki ya tabbata gare shi, ya wannan ba a danganta shi ga Allah. Sai yace huwallahu, shi ne fa Allah alwahidul qahhar, Allah makadaici. Idan aka ce makadaici, duk wani abu da ka sani yana da kishiya, yana da opposite. Saboda haka idan aka ce akwai fari za a ce akwai baki, idan an ce akwai sama za a ce akwai ƙasa, duk abinda aka ce ma akwai namiji akwai mace, to Allah alwahidu ne, ba yi da na biyu. Saboda haka ba a danganta abinda ya shafi waɗanda ke da kishiya a danganta shi ga Allah, wanda shi witiri ne. Wato misali, idan za ka yi maganan ai ɗan adam yana son haihuwa, eh to ɗan adam yana son haihuwa saboda me? Saboda ɗan adam namiji ne, akwai matarsa. Amma idan ka yi wannan tunani, ai bai kamata ka jingina shi ga Allah ba, don me? Saboda shi Allah ba yi da kishiya, al-ahadu, makaɗaici ne. To kaga in ka ce mata, sai a ce to ai mace ta danganci wanda ke da kishiya, kamar misali akwai mace akwai namiji. Saboda haka yasa in aka ce wannan mace ce dole za ta buƙaci namiji, wannan namiji ne zai buƙaci mace, za su buƙaci haihuwa, amma shi Allah ɗaya ne. Tak, sai ce al-qahharu, kuma Allah mai fin ƙarfin komai. Saboda haka ba abin da ya gagare shi. Idan Allah ya tashi halittar mutum, babu uba babu ɗa zai yi, kamar yadda ya halicci annabi Adam. Idan Allah ya tashi halitta, babu uwa yana iya yi, kamar yadda ya halicci Hawwa'u. Idan Allah ya tashi halitta, babu uba amma akwai uwa zai yi, kamar yadda ya halicci annabi Isa alaihi salam. So amma shi kansa Allah alwahidu ne, makadaici ne. To shi ne yake tabbatar mana ƙuduransa, domin duk mutumin da zai ce Allah yana da ɗa, bai ma san ikon Allah ba, bai ma san ƙarfin Allah ba, bai ma san ƙuduran Allah ba. idan har zaka danganta da ga Allah subhanahu wataala domin samuwar da ga Allah na kasa ne ba kamala bace to sai ya gwada mana kamalarsa dan kai tunani ka dubi kuduran Allah ya ba mu misali da kuduran Allah me yace
khalaqas samawati wal arda bil haqqi yukawwiru al-layla 'ala an-nahari wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layl wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri li ajalin musamma ala huwa al-'azizu al-ghaffar
dan ya nuna maka kudurarsa ba abin da yafi karfin sa sai baka misali da abin da kake iya gani khalaqas samawati wal arda bil haqqi shi ya halicci samai da ƙasa kuma ya halitta nan ne saboda gaskiya ka duba halittan samai da ƙasa sai Allah ya ce yukawwiru al-layla 'ala an-nahari yana nade dare akan yini wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layli kuma ya nade rana da dare wa sakhkhara ash-shamsa wal qamar shi ya hore rana ya hore wata kullun yajri kowannan su yana gudu li ajalin musamma ga wani ajali da aka diba masa ala kusani huwal azizu Allah shine wanda ba abin da ya gagare shi aya baka misali da halitta mafi girma wanda dan adam zai iya gani mecece halitta mafi girma ka daga ido ka kalli sama to saman ma ba daya ba duka saman shi yayi ka dubi kasar da muke kanta sannan ka dubi halittar rana da wata kowane yana tafiya bisa ka'ida babu latti sai ce wannan bai ishe ka ka gane girman Allah ba shine sai ya dada farkar da kai ala ka sani huwal azizu Allah shine mabuwayi wanda babu abin da yafi karfin sa sai ya ce al-ghaffaru kuma Allah mai yawan gafara ga Allah da karfi idan Allah ya nufin kife duniya a cikin sakan zai kife amma cikin ikon Allah sai ya zamanto mai gafara saboda haka duk zunubin da zaka yi kace Allah ka yafe mana an gama sai Allah ya gafarta ma Allah ka yafe mana zunubanmu to kaga wannan aya da muka karanta wannan aya tana cikin hujjoji waɗanda malaman sunna suka tabbatar da cewa ita duniyar da muke kanta mulmulalliya ce haka nan taurarin da suke sararin samaniya su ma mulmulallu ne kamar yadda ka san siffa na ƙwallo wannan ayar tana cikin hujjoji zaka ga bayanin Ibn Hazmi al-Litafin al-Fisal fil Milal wal Ahwa'i wan Nihal yana mujallal nabi shafi na 78 Ibn Hazmi yace inna ahadan min a'immatil muslimin ba a taba samun wani mutum daga cikin shugabannin musulmai ba al-mustahiqina lismil imamati bil ilmi matukar wannan malami ya cancanta a kira shi da sunan malami inda a tarihin musulunci ne tun daga zamanin manzon Allah har zuwa yau Ibn Hazm yace radiyallahu anhum Allah ya kare yarda ga malamanmu magabata yace lam yunkiru takwir al-arba duk malaman sunna tun daga sahabbai ba a taba samu mutum daya wanda ya musanta cewa kasar da muke kai din nan mulmulalliya ce kamar kwallo babu wanda ya taba musantawa inji Ibn Hazm yace wala yuhfadu li ahadin minhum fi daf'ihi kalima ba a taba samun wani malami a tarihin musulunci da aka ce mar duniyan nan mulmulalliya ce sai yayi raddi ba a taba samun raddin ba inji Ibn Hazm kalma ɗaya ma ba a taba samu ba sai yace balil barahinu min alqur'ani was sunna abinda hujjoji suka zo da shi daga alqur'ani da sunnar manzon Allah qad ja'at bi takwiriha gaba ɗaya ayoyin alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah suna tabbatar mana duniyar da muke kai mulmulalliya ce wasaka jumlatul adilla min zalika saboda haka in ka dubi littafin sai ya dinga kawo hadisai ayoyi ya jero dalilai daga cikin dalilan da ya kawo sai ya karanta wannan aya da muka karanta wannan aya ta biyar ta suratu zumar Allah madaukaki yace yukawwiru al-layla 'ala an-nahari wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layli me ake nufi da at-takwir me ake nufi da at-takwir idan aka ce at-takwir ana nufin an nade abu nadewar shi ake nufi da at-takwir Allah yace yana nada dare da yini ya nada yini da dare kaga kenan kamar rawani ne Allah yake daurawa yana kuncewa wannan ya nuna cewa ashe duniyar mulmulalliya ce in ta juya sai dare yazo in ta juya sai rana yazo zahiri abinda ayar alqur'ani ta nuna kenan wannan bayanin ibnu hazm yace ba amma taba samu mutun da ya musanta ba inda ta gefan musulmai ne amma in ka koma tarihin christianity a lokacin da wani malamin kimiyya ana ce mar galileo ya bayyana da yake korafi ai taurari mulmulallu ne kaza kaza ai church ta yi fada da shi amma a tarihin musulunci ba a taba samu ba saboda ayar alqur'ani ta yi bayanin sa karara in ka dubi bayanin ibnu taymiya shi ma a cikin majmu'u fatawa a mujallar 25 shafi na 190 yace yama kawo tarihin wannan matsala yace akwai daga cikin almajiran al-Imam Ahmad bin Hanbal malamin da ake kiransa al-Imam Abu al-Husayn Ahmad bin Ja'far bin al-Munadi ibn al-Munadi yafi shahara da wannan suna min a'yanil ulama al-mashhurin yana daga cikin manyan malamai waɗanda suka shahara a tarihin musulunci bi ma'rifatil asari wa tasnifil kibari waɗanda suka rubuce manyan littafai sun rubuta manyan littafai waɗanda suka san tarihi suka san hadisin manzon Allah fi funulil ulumid diniya fannin ilimin addini daban-daban Allah ya ba su kwarewa akai yana cikin atabaqatus saniya min ashabi ahmad baya cikin matakin farko na almajiran al-Imam Ahmad bin Hanbal amma yana cikin mataki na biyu babban malami ne ibnul munada abinda ibnul munada yace kaga almajiran al-Imam Ahmad bin Hanbal la khilafa bainal ulama'i babu sabani a tsakanin malaman sunna anna as-samaa'a ala misalil qurra sama da kake gani ba fadi take ba ba shimfida bane kwallo ne a mulmula take sama sararin samaniya Allah ya mulmula ta ne wa annaha taduru bi jami'i ma fiha min al-kawakibi ka dawratil qura ita kanta sararin samaniya sama da kake gani ba a tsaye take ba tana juyawa da take kana so ka sani yanda kaga kwallo yana juyawa haka sama take juyawa juyawar da take kuma ba ita kadai bane saboda ka duk abin da yake cikin sama saman tana juyawa da shi tana juyawa da duk wani tauraro saboda kai na aka ce maka rana tana tsaye ka ce ƙarya ne ai rana a sama take kuma Allah ya tabbatar ita kanta ranan tana tafiya a suratu yasin to bare kuma Allah madaukaki ya tabbatar shi kansa sama din ba a tsaye yake ba juyawa yake wannan juyawar da yake yana juyawa tare da dukkan taurari shine sai ibnul munada yace wa kadhalika ajma'u haka nan kuma malaman sunna sun yi ittifaki annal arda kasar da muke kanta din nan saboda wani yana ganin kamar wannan kasan ba ita ma ba taurariya bace wannan kasan da muke kai inji ibnul munada yace annal arda bi jami'i harakatiha duk abin da ka gani akan doron kasan nan da abin da ke motsi minal barri wal bahari abin da ya shafi doron kasa da teku gaba ɗaya ita kasar da muke kanta mislul kurati ita ma kaman kwallo ne saboda haka ita ma tana juyawa wannan juyawar da kasan take yi shike samar da tafiyar iska in ba dan tana juyawa ba iska ba zai fita ba juyawar da take ya kawo rabon iska ma duniya ya kawo inda ake samun sanyi wani a samu zafi ya kawo a samu rani a samu damina wannan duk ya shafi juyawar da ita kasan kanta take yi sai ya ce fakuratul ardi musabbatatun fi wasati karratis sama duniyar da kaga muna kanta ita ma kanta juyawar take kuma tana shawagi a sararin samaniya kan nuqta fi da'ira kamar a samu wato da'ira ne sai a yi digo ɗaya a ciki saboda haka ita kanta duniyar tana cikin halittun da Allah madaukake ya sa a sararin samaniya saboda wannan ayar kadai kaga shi yake nuna maka cewar Allah ya saka ilimi a cikin alqur'ani kuma magabatanmu sun gano wannan ilimin amma yanzu in ka karanta ayar ba za ka gane ba sai mai fahimta sai mai basira saboda haka malaman farko sun riga sun gane idan Allah madaukake ya ce yukawwirul laila ala nahari ويكورن النهار على الليل كاجا الله ya tabbatar mana duniyar tana juyawa to sannan a majmu'u fatawa yana mujallal na 6 shafi na 586 yace as-samawati mustadira inda ulama'il muslimin yace karka dauka sama ta daya ne duk sammai har guda 7 kowace sama a mulmule take yanda ka san tsari na kwallo yace bi ijma'il muslimina ala dalika duk malamai musulmai sun ittifaki akan haka gairu wahidin min al-ulama min a'immatil muslimin wadanda suka bada labari an samu ijma'i sai bada misali da shi wannan almajirin al-imamu ahmad shine ibn al-munada ahadul a'yan al-kibar min at-tabaqati as-saniya min ashabi al-imam ahmad wanda wannan malamin da yake bayanin nan Ibn Taymiyyah yace littafan da ya rubuta sun kai 400 a duniya littafi 400 wa hakal ijma ta kuma ba shi kadai bane yace ga Ibn Hazmi wanda mun bada misalin sa da littafin shi Al-Fisal yace wa min zalika al-Imam Abu Muhammad Ibn Hazm yace wa Abu al-Faraj Ibn al-Jawzi shi ma Ibn al-Jawzi ya bada labarin wannan ijma'i din وروى العلماء ذلك بالاسانيد المعروفه عن الصحابه والتابعين wannan fahimtar am samu hadisai da yawa wadanda suke da ingantattun isnadi an samu fahimtar daga sahabbai da tabi'ai wa zakaru zalika min kitabillahi wa sunnati rasulih malamai sun kafa hujjoji da ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah wa basatul qawl fi zalika bidalail as-sam'iyya saboda ka duk wata hujja na rubutu malaman sunna sun tabbatar akan cewa duniya gaba dayanta mulmulalliya ce sararin samaniya shi ma mulmulalle ne kuma duk halittan da suke sararin samaniya a wannan tsari suke sannan babu halittar da take tsaye gaba dayan su suna juyawa wannan fahimtar gaba daya ba taba samun matsala ba inda take gehu musulmai ne sai yace wa in kana qad uqima ala zalika ayman dalaila hissiya akwai ma hujjoji da ake bayarwa na zahiri banda hujjoji na ilimi sai yace wala a'lamu fi ulama'il muslimin ni asanina a tarihin musulunci ba a taba samun wani malami daga cikin musulmai al-ma'rufin man ankara zalika ba a taba samun malamin da ya inkari akan cewar duniya mulmulalliya ce ba sai yace idan ka ji mutun yana inkari inji Ibn Taymiyyah yace wa ma alimtu man qala innaha ghayru mustadira wajazama bizalika idan kaji malami yana cewa duniya ba mulmulalliya bace kaga ya turje ya tsaya ma haka sai yace illa man la yu'bahu lahu min aljuhali to babu makawa yana cikin jahilan da ba a madamu da su ba a tarihin musulunci dan duk malamin da zai musanta wannan to babu shakka ba a lissafi da shi a cikin masana shine sai yace to ai in ka dubi alqur'ani akwai dalilai da suke nuna maka cewa duniya mulmulalliya ce wa min aladillati ala zalika daga cikin waɗannan dalilai ita ce wannan aya ta suratul zumar yukawwiru al-layla ala an-nahari Allah yana nade dare da yini wa yukawwiru an-nahara ala al-layli kuma Allah yana nade yini da dare sai yace me ake nufi da at-takwir a larabci in ka koma larabci kana nema at-takwir zaka ga fassaran sa at-tadwir shine abinda aka zagaya da shi ake nufi da at-takwir an zagaya ga abu shine at-takwir saboda haka yasa wannan kalmar ana amfani da ita wajen rawani saboda haka sai a ce kawartal imamata ka nada rawani kaga kalmar at-takwir yana daukan ma'anan zagayawa iza dawartaha idan ka zagaya kanka da rawani sai a ce kawartaha saboda kai sa al-mustadiru duk wani abin da ya zamanto mulmulalle ne da larabci sai a kira shi karatu har ma a ce kurratul ardi sai a ce al-kurra kwallo saboda asali daga me at-takwir kaga at-takwir kuma kalmar al-qur'ani ne to wannan ma zaka gani ta littafin fatawa nurun al-darbi na ibnu usaymin yace babu shakka al-ardu kurawiyya kasar da muke kai mulmulalliya ce babu shakka بدلالة القرآن والواقع وكلام أهل العلم تكف حجة آيات القرآن سننت علمي نزامني علمي نزاهري da bayanin masana a tarihin musulunci yace idan kana neman hujja ta alqur'ani wannan ayar mata ishe ka Allah yace yukawwirul layla 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal layli yace wa takwiru abinda ake kira at-takwir da larabci ja'alu shay'i kalkuri amaida abu kaman nadin rawani mislu kawril imama shine an nadin rawani wannan nadin shi ake nufi da al-kawr yace wa min al-ma'lum wanda abu ne da ka sani innal layla wan nahari ta'aqabani 'alal ardi da dare da yini basu taba haduwa ba dare zai tafi yini yazo dare ya tafi yini yazo ya ta'aqabani ya zama wannan yana bin wannan wa hadha yaqtadi kaga wannan kada ya nuna maka cewa innal arda kurawiya kasa amumul take saboda ka in ta juya inda rana kenan sai kaga rana ta hito in ta juyo inda babu rana sai kaga duhu kaga a cikin sauki Allah ya nuna maka yadda duniya take kai la'annaka idza kawarta shay'an ala shay'in wa kanat al-ardu hiya allati yatakawwaru 'alayha hadha al-amr lazima an takuna al-ardu allati yatakawwaru 'alayha hadha shay kurawiyya idan aka ce an nade abu to duk abin da kaje an ce an nade shi babu shakka a siffan kwallo yake in ba a siffan kwallo bane ba zai nadu ba saboda ka su larabawa tuntuni sun san da wannan babu ko shakka kaga yana daga cikin ilimin da Allah madaukake yake sanar da mutane ba tare ma da sun yi karatu ba wallahi yayi magana mai tsawon gaske yana kafa hujjoji da ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah daga cikin ayoyin ma akwai wannan da tazo a suratul gashiya da Allah ke cewa أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت سيأتي سيكا جمال مياتي سطحت أي أنشم بتاتني لأن الأرض كبيرة الحجم بحك بني أي دوني ارتنا دا جرما با نواسابا جرما ناتا يا يوا سوداك بزاك غاني a cikin sauri akan cewar mulmulalliya bace dan haka in kana zauna a gari sai kaga wani babban fili sai a ce ga fili nan a shimfide to dan an ce a shimfide baya nuna cewa gaba haka yake inda zaka ci gaba zaka samu mulmulalliya ce amma anan saboda fadin duniyar idan aka samu wani babban fili wanda aka yi filin jirgin sama ko wani abu sai ka ce kai ashe wannan fili da girma yake amma duk girman sa bai zagaye duniya ba saboda ka ita duniya a mulmula take zuhuru kurawiyatuha la yakunu fil masafati al qariba ibn usaymin yace idan kana so ka gane duniya mulmulalliya ce ba karamar tafiya zakai ba amma duk mutumin da yake tafiya a jirgin sama ya sani dan da ka hau jirgi zaka gani zaka ga cewar sauka kuke ba wai har bawa sama kuke ba domin idan aka ce jirgi ya tunkari sama ba ya tunkari sama babu kwana to wannan jirgi zai halaka saboda ka jirgin sauka yake yana tafiya yana sauka yana tafiya har ya kai kasar da zai sauko kafin nan ya karkato da jirgin nasa yace don haka kafin ka gane ita duniya a mulmula take sai kai tafiya mai tsawon gaske wala yunafi zalika an takuna kurawiya dan kaga wani fili a doran kasa fili mai fadi wannan baya nuna cewar ita kanta duniyar mulmulalliya ce li anna jismaha kabirun jiddan saboda ita duniya girman nata ya wuce misali yana da wato tana da girma sosai saboda ka zaka samu kasashe daban-daban a duniya banda Allah ba wanda ya san yawan su waɗannan kasashe kowace kasa tana da fadi amma sai ka samu kasashe sama 400 ko fiye da haka to kaga duniya tana da fadi dan haka yasa ba za ka iya gane cewar tan a siffan kwallo take dan tafiya kadan ba ولكن مع هذا ذكروا انها ليست قربيه متساويه الاطراف اما ضد هكا باوي انا نفين تصارين ناتا ياي كما ده قوالو 100 بيس 100 با ita duniya ba kamar qwallo take 100 bisa 100 ba saboda haka zaka samu ita duniya ala shakl al bayda wato kamar tsari na koyi kaga baka ce ma koyi mulmulalle round ba hak ba mulmulalle bane saboda haka ta arewa da kudu zaka samu sun yi fadi akwai fadi ta arewa da kudu don haka yasa kai tsaye ba za a ce duniya kamar kwallo ba saboda kwallo ta ko ina round ne amma halittan duniya ba wai mulmulallan ne gaba daya ba zaka samu wani gefen yana da fadi wani gefen kuma ya zamanto ya cure to wannan yazo a littafin da ake kira al-ilmaniyyah nashatuha wa tatawwuruha yana juz'i na farko shafi na 130 wannan Allah ya bamu misalin sa ne da kuduransa saboda karka dauka wai akwai abin da ya gagara Allah ya bamu misali da kuduransa bai tsaya nan ba ya sake bada misalin kuduransa
khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha لا إله إلا هو فأنى تصرفون
الله مدوكي يا خلقكم من نفس واحدة يا هلتشيكو دغري دايا هذا هو يقول قدران الله دغرينا النبي آدم ثم جعل منها زوجها سي الله يسنى wato mata mata ga annabi adam ita ce hawwa'u kaga kenan duk dan adam da yake duniya asalin sa daga mutum biyu din nan ne wannan yana gwada kuduran Allah tabaaraka wa ta'ala ba abin da ya gagare shi wa anzala lakum min al-an'ami samaniyata azwaj kuma Allah ya saukar muku da ma'aura takwas na ni'imomi dabbobin ni'ima duk wata dabba da take duniya halittar Allah ne amma sai Allah ya zabi dabbobi guda hudu waɗanda suka fi dadi ya saukar mana anan ya zama su ne dabbobin gida raƙuma shanu awakai tumakai waɗannan naman su ya fi dadi kuma su ne Allah ya zaba saboda haka duk wata ibada da za a yi in dai ka ji an ce a yi yanka to wannan yankan baya wuce dabbobin ni'ima ba a yi da wata dabba saboda haka mutum ba zai kamo kura ya ce zai yi layya da ita ba sai dai kai layya ko dai da raƙumi ko da saniya ko da rago wannan babu laifi shi yasa Allah ya kira su al-an'am dabbobin ni'ima saboda su ne dabbobin da Allah ya bar mana mu riƙa ibada da su su ne dabbobin da Allah ya zaba saboda haka anan babu wata dabban da za ka rayu da ita ka zauna lafiya in ban da waɗannan guda hudu misali da zaka koma dabban daji shine zaka ringa ci bush meat to sai ya samar maka matsala a rayuwa amma in waɗannan dabbobin ne fa babu damuwa Allah ya sani ya tsara shi da yadda halittan jikin dan adam zai zauna lafiya zai ji dadin sa zai amfana da shi shi yasa ake kiran su bahimatul an'am dabbobin ni'ima wato dabbobin gida to amma akwai abin da Allah ya faɗa yace anzala ya saukar da su daga sama to wannan sai yasa ya zama matsala wajen tafsiri shi ma ibn taymiya yayi magana a kansa a litafi majmu'u fatawa mujallal na 12 shafin 257 sai wasu malamai suke cewa ashe wato Allah saukar da dabbobin nan yayi da saniya da raƙumi da akuya da kuma rago saukar da su Allah yayi daga sama don in ka dubi abin da ya faɗa wa anzala lakum min al-an'ami Allah ya saukar muku daga dabbobin ni'ima samaniyata azwajin ya saukar da waɗannan ni'imomi wato dabbobin ni'ima gare mu ya nuna cewa saukar da su aka yi kamar yadda aka saukar da annabi adam alaihi salam akwai malaman da suke tabbatar da wannan fassara kai tsaye wa ja'ala minhum wasu kuma malamai suna cewa wannan kalma na anzala tana ɗaukan ma'anar khalaqa wato maimakon a ce wa anzala lakum min al-an'ami sai ka dauki khalaqa ka dora akan anzala khalaqa lakum min al-an'ami shine anzala lakum min al-an'am me yasa yace li annaha tukhlaqu min al-ma'i saboda Allah ya ce waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayyin duk wani abu mai rai mun sa shi daga ruwa kaga ja'alna yana nufin khalaqana saboda haka anan in an dauke wannan anzala aka sa khalaqa ba ai laifi ba akwai malaman da suke ganin wannan fa inna bihi yakunu nabatu domin idan babu ruwa ai tsiro ba zai fito ba alladhi yanzilu wanda kuma shi tsiro ya ake ya samu ruwan ruwan yanzilu minas samai asluhu minas sama kaga ruwa asalin shi ne daga sama wala hajata ila ikhraji lafzi an ma'nahu al-ma'ruf shine bayan ibn taymiya ya kawo bambancin fassara da malamai suka yi mai ita wannan aya sai ce duk wannan ma ba dole bane ba dole bane sai ka bi kalmomin da suka zo a cikin alqur'ani kana kuskure ma fa innal an'ama tanzilu saboda ai babu shakka dabba saukowa take ya za ya ce tana saukowa sai ce ka dubi yanda ake haihuwanta idan dabba za ta haihu a tsaye take haihuwa sai yaron ya fadi ashe kaga yaron saukowa yayi da saniya da awakai da sauransu daddaye ne zaka ga dabban da za ta kwanta kafin ta haifi da saboda in ta kwanta yunkurin ba zai sa yaron ya fito ba ba kamar dan adam bane da yake akwai unguwan zoma idan mace ta tashi haihuwa akwai wanda zai sa hannu yana jan dan ita tana nishi dabba ba ta da wannan gatan saboda ka in ta kwanta za ta haihu kaga kenan dan ba zai fito ba yunkurin ta ne kadai zai fitar da dan amma in tana tsaye in ta yi yunkuri nauyinsa da gravity yana jan yaron sai yaron ya fado sai ya zama sauki ne gare ta shi yasa sai Allah ya ce anzala lakum Allah ya saukar muku da wasu dabbobi guda hudu a matsayin ni'ima ashe ba sai an ce an saukar da su daga sama ba ta yanayin haihuwansu ma yana fassara ma'anan saukarwa sai ce in ka duba zaka ga abubuwa guda biyu ne Allah ya ce ya saukar daga sama a cikin alqur'ani da al-hadid aka samu sura musamman mai suna al-hadid suratul hadid Allah ya ce ya saukar da karfe daga sama yace ya saukar da dabbobi daga sama to wannan babu shakka inda zaka bar shi ma yanda Allah ya faɗa daidai ne saboda malaman kimiyya sun yarda cewa zinare da sauransu da kake gani muna samu a doran ƙasa ba daga nan bane daga sararin samaniya aka turo su masana kimiyya ma sun tabbatar da wannan da gold da sauransu abubuwa da kake ji daga sararin samaniya Allah yake sauko su saboda haka a can dama can Allah ya gaya mana akwai aljanna ya riga ya gina ta saboda haka misali don an ce maka karfe ya sauko daga sama wannan ba abin mamaki bane saboda a sararin samaniya akwai halittun Allah kar ka dauka doron kasa ne kadai ake samun halittan Allah to Allah ya gwada mana kuduransa ta nan sai ya sake gwada mana kudura yace ya khluqukum fi butuni ummahatikum Allah yana halittar ku kuna cikin uwayenku waye halicce ka a cikin mahaifa Allah ne sai Allah yace khalqan min ba'di khalqin halitta a bayan halitta fi zulumatin salasin a cikin duhu har uku Allah ya halicce ka a cikin mahaifa halittar bayan halitta ba wai halitta ɗaya bane ya zama za a canza wannan daga wannan ya koma wancan daga wancan ya koma wancan sannan gurin da ake wannan halittan babu haske duhun ma guda uku ne sai Allah ya ce zalikumullahu rabbukum to wannan shine fa Allah wannan fa shine Allah mai renonku lahul mulku mulki yana gare shi la ilaha illa huwa babu abin da ya cancanta abota mafaci Allah fa anna tusrafun ba'da hadha albayan sai Allah ya ce yanzu bayan wannan bayani har a raba ku da imani kaga wannan misali ya isa mai hankali bayan wannan misali kuma har wani ya raba ka da imani in ka dubi tafsirin ibnu kasir ya ce kaji Allah ya ce yana halittar mutum a cikin mahaifa halitta a bayan halitta a cikin duhu uku yani zulmatul rahim ga duhun mahaifa wa zulmatul mashima ainihin duhu na maran mace ga duhun mahaifa allati hiya kalgishawa wanda wata yana ce da Allah ya nade yaro da shi wal wiqayati alal walad wanda ke zama garkuwa ga yaro wa zulmatul batni ga kuma duhun ciki shi kansa to wannan fassaran ba wai tashi bace yace wannan ita ce fasara Abdullah ibn Abbas al-Imam Mujahid Ikrima Abu Malik al-Imam Dhahhak al-Imam Qatada al-Imam Suddi sannan akwai Ibn Zaid wa ghayruhum kaga ya nuna cewa duk malaman sunna haka suke fasarawa Allah yayi halittan jinjiri a cikin duhu uku wanda yake nuna maka kudaran Allah shi Allah baya bukatar haske kafin ya halitta shi to Ibn al-Qayyim al-Jawziya al-littafin ar-ruhu kitabur ruhi yana juz'i na farko shafin 172 wanda yake da mujallad biyu kenan Ibn al-Qayyim al-Jawziya yace kaji abinda Allah yace khalqan min ba'di khalqin halitta a bayan halitta saboda haka shi dan adam ba halitta da ya samu ba kamar yadda Allah ya faɗa khalqan min ba'di khalqin fa hadhihi al-anfus arba'atu durin yace gida hudu ne wanda Allah ya diba ma dan adam zaka zauna a gidaje guda hudu kullu darin a'zamu min allati qablaha kowace gida tafi na bayan ta fadi gidaje guda hudu ne Allah ya diba ma dan adam wadannan gidaje guda hudu idan ka zauna a wannan in ka kaura daga wannan wanda zaka je yafi wanda ka baro fadi wanda zaka je yafi wanda ka baro fadi sai yace ad-darul ula gida na farko shine batnu ummihi cikin mahaifiyarka wannan shine gida na farko wanda za a ce dan adam ya fara zama fa zalika ad-dhiq wal hasru wuri ne da kake ganin matsatse kuma Allah madaukaki ya sanya mar duhu guda uku kamar yadda Allah ya faɗa a wannan aya kai kana ganin jinjiri a cikin matsi yake kuma babu shakka haka ne amma duk abin da jinjiri yake bukata yana samu saboda kai yana samun numfashinsa yana samun abincinsa yana samun jininsa ba shi da wata damuwa abin da ke gwada maka ba shi da damuwa da zaran an haife shi sai ya tsala ihu domin ya shiga wani yanayin da babu dadi kaga ya gwada cewa inda ya baro yafi mar dadi shi yasa yake kuka a yanzu da ya samu kansa a duniya to sai yace gida na biyu fa ad-daru saniya hiya ad-daru allati nasha'ta fiha wannan duniyar da kake girma a cikin ta wannan shine gida na biyu wannan shine gida na biyu wa alifatha waqta sabatil khaira aw sharra wannan duniyar da ka saba da ita wannan duniyar da ka iya tara ma kanka alkhairi ko sharri to wannan shine gida na biyu Allah ka samu iya tara ma kawuna mu alkhairi yace to sai gida na uku shine darul barzakhi wannan shi ake kira albarzakhu gidan albarzakhu shi wannan gida na uku shine wanda dan adam yake tafiya a bayan ya mutu sai yace yanzu kai zaka dauka kaman matsatsen guri ne musamman idan ka dubi yanda ake binne mutum a kwanciyarsa na kabari sai yace kuskure kai yace hiya awsa'u min ahli ad-dari min hazihi ad-dari fadin barzakhu yafi fadin duniyar da muke kanta sararin yafi karfin duniyar da muke kanta wa a'zam girman ta ma yafi duniyar da muke kai yace bal ba ma haka ba ba za a ma kwatanta barzakhu da duniyar nan ba yace nisbatuha ilaiha ka nisbati hadhihi ad-dari ila ad-dari al-ula yace misali da mahaifar mace da duniya wanne yafi fadi kaga zaka ce duniya yafi mahaifar mace fadi yace to haka ne inda kana so ka ce barzakhu da duniya girman su da yace kamar kana cewa mahaifar mace ya kai duniya girma kaga kenan duniya ta fi mahaifar mace girma to haka kuma barzakhu ya fi duniya girma girman kwatantawan kamar a kwatanta mahaifar mace ne da asalin fadin duniya saboda haka kenan barzakhu da kake ji labarinsa ba karamin guri ba ne ai in ka duba tun daga farkon duniya ake ɗiba mutane ana kai su tun farkon duniya ake mutuwa duk wanda ya mutu an kai shi barzakhu ka taba jin wanda ya dawo ya ce ban samu daki ba to sai ya ce sai gida na hudu wannan shi ake nufi da darul qarar gidan tabbata wannan shine gidan tabbata wa hiyal jannatu aw annar ko dai aljanna ko wuta fala dara ba'daha babu sauran gida in dai ka mutu barzaku daga barzaku to ko dai aljanna ko wuta babu inda mutum zai je wala yaliqu biha siwaha wa hiya allati khuliqa laha wa huyyi'at lil amali musal ilaiha saboda kai sa idan ana maganan aljanna ba a maganan girman duniya ba a maganar ta wane mutum aljannar mutum daya ma ba za a kamanta ta da girman duniya ba bare ita kanta gidan aljanna din ibn al-qayyim jawziya yace duk wani kokari da dan adam yake yana kokari ne saboda ya cimma wancan gida na ƙarshe ya zamanto aljanna wala ha fi kulli dar min hadhihi ad-dur sha'nu ghayru sha'ni ad-dar al-ukhra yace sannan in ka dubi waɗannan matakai da Allah ya tsara na halittar dan adam kamar yadda Allah yace khalqan min ba'di khalqin halitta ce a bayan halitta yace in ka dubi zaman mahaifa daban ne in ka dubi zaman duniyan nan daban ne in ka dubi zaman kabari daban ne in ka dubi zaman aljanna nan ma daban ne saboda ka dukkan su kuma Allah bai sa rayuwar ta zama daya ba don saboda haka in ka dubi yaro a lokacin da yake mahaifa yanda yake cin abinci ba haka kake ci a nan ba yanda yake shan ruwa ba haka kake sha a nan ba yanda yake samun iska ba haka kake samu a yau ba hatta wasa jinjiri yana yi a cikin mahaifa amma ba irin yanda kake a nan ba kaga ce nan rayuwar ba daya bace to haka kuma rayuwar da kake a yanzu din ba irin ta ce za ka yi a kwanciyar kabari ba ba irin ta bane wata rayuwa ce sabuwa fil haka nan kuma idan an tashi a lahira idan aka ce mutum ya shiga aljanna Allah ka sa mu komar mu kidan saboda haka ba za a yi rayuwar irin ta nan ba kowace da irin tsarin da Allah ya mata kowace rayuwa wato da zaman mahaifa da zaman duniya da zaman albarzahu da kuma zaman lahira kowace rayuwa da irin tsarin da Allah ya yi mata to yanda zaka samu ana kuskure idan mutum ya mutu sai a ce ya koma ga Allah to da yana gurin waye in kana nufin ya koma inda ya fito ko kuma kai ne ka samu haihuwa sai yaron sai ya mutu sai a ce ai ya koma a ba gaskiya bane a ce ya koma ina shi fa Allah ya ce latarkabunna tabaqan an tabaqin haka za a dinga dora ku daga wannan mataki zuwa wancan mataki saboda ka da can yaron yana mahaifa an haife shi yanzu ya dan yi kwanaki sai mutu sai aka ce ya koma a'a ba zai koma ba yayi gaba so kaga an yi kuskure ki yayi gaba ya tafi barzakhu saboda ka yasa dole sai an mai suna dole ne a masa suna saboda shi ma waɗannan matakai sai ya bi su kuma ana fatan zai cece ka a ranar tashin kiyama to kaga idan ba kai mai suna ba in ya tashi dama ba za ma ka kira shi ba wa tabarakallahu fatiruha wa munshi'uha shine ibn qayyim al-jawziya yace albarka ya tabbata ga Allah wanda ya tsara halittar dan adam kuma shi yake raya mutum wa mumituha kuma Allah shi yake kashe mutum wa musiduha Allah shi yake sa dan adam ya ji dadi wa mushqiha in ma dan adam ya shiga wahala tsarin Allah ne Allah ka sauke mana rayuwa wannan zaka gani a littafai kamar littafin sa da muka faɗa kitabun ruh sannan kuma akwai shi a littafin lawami'ul anwar al-bahiyya yana mujallal nabi shafi na 48 to bayan haka sai Allah ya ce mai
in takfur fa inna Allah ghaniyyun 'ankum
haka dai
wala yarda li'ibadihi وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور
Allah madaukake yace in takfuru idan kun kafirce kaga da ya ba mu misalai Allah ya ba mu misalai da kuduransa wanda ya isa mai hankali ya gane kuce amma idan kuka kafirce fa inna Allah ganiyun ankum shi Allah dama mawadaci ne game da ku baya bukatun ku babu wani abin da zaka yi ka amfani Allah shi yasa ake kiransa Allahu Samad Allah wanda bashi da bukata wajen halittunsa bai da bukatar komai babu abin da zaka amfani Allah da shi babu shi sai ce to amma asali wala yarda li ibadihi al-kufra Allah bai yarda bayinsa su yi kafirci ba bai yarda ba ba shakka shi ya tsara duniya shi ya tsara kuma za a samu kafircin amma bai yarda da shi ba in ka dubi majmu'u fatawa mujallal 14 shafin 392 wa huwa la yarda illa at-tauhid ba abinda Allah ya yarda da shi face tauhidi a kadaita shi a tsarkake mar ibada wannan shine abinda Allah ya yarda da shi zaka gani a littafin iktida'us siratul mustaqim mujallal 2 shafi na 836 Allah ya ce idan kun kafirce Allah ya wadata gare ku karka yi tsammanin kana amfanin Allah baka amfanar Allah da komai wa in tashkuru in ko kuka yi godiya yarbahu lakum yana yarda da wannan godiyar gare ku Allah yana son a gode mar Allah yana son a gode masa idan aka yi godiyar kuma sai ya ƙara ni'ima duk sa'ilin da kuka yi ma Allah godiya sai ya ƙara muku ni'ima kaga yace in tashkuru yarbahu lakum idan kun yi godiya ya yarda da wannan sai yace wala taziru waziratun wizra ukhra babu wani mai daukan zunubi da zai dauki zunubin wani a lahira summa inna summa ila rabbikum marji'ukum sannan kuma abinda za ku lura makomar ku dai tana ta kasancewa ne ga Allah saboda haka yasa zaka ga duk dan adam duk irin rayuwar da yayi sai ya mutu ka rayu musulmi zaka mutu ka rayu kafiri zaka mutu wato dai makomar dai wurin Allah ne kaga ya gwada mana cewa akwai ranar hisabi shi yasa yace fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun zai kuma ba ku labarin abinda ku kasance kuna aikatawa a ce za ka tashi a lahira babu wani a tsakaninka da Allah babu tafinta dukkanmu kowa sai ya yi magana da Allah daga kai sai Allah sannan kuma innahu alimun bi zati sudur shi masani ne game da abinda kira za suka ɗauka ba ma sai ka buɗe baki ba ƙirjinka ma Allah ya sani Allah ka gafarta mana me yace gaba
wa ila man salam salamu da'a rabbahu zalim balilain thumma ila khawwa lahu ni'matan wa nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl wa ja'ala lillahi andadan yudilla an sabilihi قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار
وإذا مس الإنسان ضر إذا وتشوتا تسامى دان أدم دعا ربه سيتا كرا الله كما قلت يعني إذا متيش قد أموذاك قينا تأدعى الله الله كياي ثم إذا خوله منيبا إلي ذاك قمت يقوم أغا الله ذاك قمت يقوم أغا الله mai imani kenan sun mai za khawalahu idan Allah ya markauta ni'matan minhu wata ni'ima daga wurinsa sai aka kawar da wannan musiban nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl sai ya manta duk waccan addu'a da yake a da wannan yake nuna babu kyau mutun ya rika manta Allah idan kai addu'a ka samu biyan bukata karka manta Allah waja'ala lillahi andada wani idan ya samu biyan bukata shirka ma yake ma Allah shirka yake ma Allah li yudilla an sabilihi kokarin sa ya batar da mutane daga hanyar Allah karka dauka wannan kafirai ne kadai musulmai na nan akwai wanda shi fa murnan sa shine ya saba ma Allah saboda haka in ya samu aure idan wannan auren ba ai kida an yi rawa an yi shaye-shaye ba shi yana jin auren bai yi ba ko musulmi ne to kaga kenan mu daina danganta abin ba ga kafirai sannan inda ka tara mutane fasikai ai batar da su kake shi yasa Allah ya ce lidilla an sabilihi mutum yana ta kokari ya batar da mutane sai Allah ya ce to abin da zaka gaya mishi ba dai zaka saba ma Allah dan ka ji dadi ba sai Allah ya ce kul ka gaya mar تمتع بكفرك قليلا kai ta jin dadi game da kafircinka amma jin dadin da zaka yi dan kadan ne jin dadin dan kadan ne me zai faru innaka min ashabin nar kana cikin yan wuta Allah ka tsare mu sai ya ce amman huwa qanitun ana allahi to akwai wani fikihu da Ibn al-Qayyim Jawziya ya ciro karkashin wannan aya inda Allah yake cewa kul tamatta bi kufrika qalila wanda zaka gani a littafin sa Rawdatul Muhibbin yana shafin 365 yace kullu ma nalahu al-abdu fi dunya min haramin duk abinda dan adam ya samu in dai na haram ne a nan duniya idan musulmi ne ya zama kasa haram a gaba a nan duniya yace to abin da zai faru da kai fatahu nadiruhu yawmal qiyama irin wannan abin da kake jin dadin sa a duniya Allah ba zai baka shi ba aljanna shi sa Allah yace tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar saboda kafiri ne idan musulmi ne fa yace misalin sa anan annahu yuridu nafsahu li fawati al-istimta'i bil huri al-ayn idan mutum yana sha'awar zina da mata ta abin da zai faru Allah zai haramta masa matan aljanna asali wanda Allah ya halice su a aljanna wadanda ake kiran su al-hurul ayn ba zai same su ba koda ya shiga gidan aljanna yana cewa fil masakin at-tayyiba fi jannati adnin don haka sai yake gaya mana ka'ida yace wallahu subhanahu idza kana qad aqaba labis al-harir hukuncin da yazo cikin hadisin manzon Allah annabi yace la talbasul harira fa innahu man labisahu fi dunya lam yalbasahu fil akhirah manzon Allah yace kar ku sanya tufafi al-harir sai annabi yace duk wanda ya saka al-harir a duniya to ba zai saka shi ba a lahira kaga ya gwada cewa idan ka saba ma Allah ta aikata wani abu a nan duniya to da wannan abin Allah madaukaki zai ma horo ba za ka same shi ba a gidan aljanna saboda haka yasa dole ne mu kiyaye duk abin da Allah ya haramta mana idan Allah ya haramta shaye-shaye ka bari ka daina don shi ma akwai hadisin manzon Allah akai duk mutumin da bai bar shaye-shaye ba a duniya to duk wata ni'ima mai sanya nishadi na gidan aljanna ba zai same ta ba yaushe ne ake cewa mutum ya rasa shine idan mutum ya kai ga mutuwa bai tuba ba duk wanda ya mutu bai tuba ba to ba zai samu ni'imar da take cikin aljanna ba saboda haka yasa mu kiyaye abin da ya shafi zina shaye-shaye sanya tufafin da Allah ya haranta mu sa muna hana kawunanmu ne samun irin wannan ni'ima a cikin gidan aljanna Allah ka tsare mu Allah ya karbi tuban mu ya sa ƙarshen mu yayi kyau akwai wanda ya rubuta tambaya yace ko mutum zai iya magana a lokacin da ya shiga makewayi babu sutura a jikinsa babu shakka ita shi makewayi ya sa hukunci kashi biyu ne na daya mutumin da ya shiga makewayi saboda ya biya bukata misali zai yi wanka ko zai yi fitsari ko zai yi bahaya wannan magana gare shi ba ta da kyau sai ta zama larura in ba larura ba bai kamata yi magana ba saboda abinda ake so da kai ma ka gaggauta fita ne don makewayi ba wurin zama bane wannan zaka gani a sahihu fiqhi sunna a juz'i na farko shafin 94 sai na biyu akwai wanda ya shiga makewayi saboda yayi gyara kamar misali mason zai gyara a toilet ko zai gyara famfo ko wani abu haka kaga aiki ya kai shi ba wai fitsarin zai yi ba shi kansa ba ba hayan zai yi ba saboda haka duk surutun da zai yi a ciki babu laifi domin asali abin da yasa aka hana surutun saboda me saboda ana cikin yanayi na biyan bukata wanda sai ya nuna akwai rashin hankali dan haka ba daidai bane mutum yayi magana a lokacin da yake fitsari ko yana ba haya amma idan ya shiga ne saboda ya gyara ko wani aiki a cikin toilet zai yi magana da duk zai zaka ga wannan kuma a tuhfatul muhtaj yana mujallal na farko shafi 170 sai wannan kuma yake cewa nikan ji sautin loudspeaker yana tashi daga nesa a lokacin da ake sallar tahajjud a wasu masallatai ko hakan babu laifi to lalle fahimta biyu ce akwai malaman da suke ganin babu laifi dan an yi sallar da lasifika babu laifi wannan yana fatawar lajina mujallal 42 akwai wadanda ke ganin kuma bai dace din ba in ba larura ba misali akwai inda zai zama larura saboda yawan mutanen muryar liman ba za ta iya isa waje ba to inda da hali sai a samu a bude lasifika na cikin masallacin yanda muryar dai za ta isa ga can abinda yasa saboda kiyaye hakkoki akwai hakkoki a tsakanin mu aiko kai wanda yazo masallaci yana da hakkin yayi sallah saboda kai yana da hakkin a daga murya yaje yadda ake sallah kar ya samu rafkannuwa makwabcin masallacin kuma shi bai da niyyar yazo sallah yana so yayi bacci shi ma yana da hakkin yayi bacci ko so kaga kai da zaka yi sallah tunda ba dole bane bai kamata ka hana makwabcin kuma yayi bacci ba tunda shi yana son yayi bacci don haka sassauta lasifikan ya fi dacewa a kan ɗagawa saboda kowa ya dace da haƙƙinsa domin addinin musulunci bai zuwa da alkhairi kuma a samu sharri a dukunkune idan ƙiyamun laili ya zama alkhairi a dalilinsa mun samu lada shi kuma makwabcin masallaci duk shekara ba lokacin da yake samun fargaba sai za a zo tahajjud ce to lokacin bacci na ya ƙare kaga shi kuma ya shiga bala'i to bai kamata a samu cuta ba zaka gani a bayanin Ibn Usaymin fatawa Ibn Usaymin mujallal 13 shafi na 74 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك